Zamu so mu labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda a salamanin daren jiya ne zuwa kimanin karfe 2 na dare agogon Niger Nigeria. Yar jamhuriyar Niger din nan a Minata Seni mai gaugawar gudun nan da ke rike da kamben tseren mita 200 na nahiyar Afirka, da ma ta biyu a nahiyar Afirka a tseren mita 100 ta yi wa takwarorinta na duniya a turmi na neman shiga tseren kusa da na karshe na mita 200 na duniya shashau a Ejan a kasar Amurka. A yau din ma a irin wannan lokaci ne ita Aminata Seni za ta kokarin kai ga tseren na duniya na karshe na mita 200. A halartar ta a tseren mita 100 ta tsaya a tseren kusa da na karshe, yayin da mai horar da ita ya ce wannan layin na mita 100 sabo ne a gare ta. Duk da yake a nan gaba za ta yi wa masu wannan gudun mata na tseren mita 100 a duniya fintin kawo. Amma a cewar kocin nata a wannan ajin na mita 200 akwai zaton ta yi shamata a waɗannan wasanni na tsere na duniya. Duk da jamhuriyar ta Niger, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ce ta AS Adwan ta custom tallashe kofin ƙwallon ƙafa na ƙasar na wannan shekara ta 2022 a Stade General Sani Kunce na Wambirin Yamai, gaban shugaban ƙasar ta jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum da mataimakin shugaban majalisar dokoki ta ƙasa da mambobin gwamnatin ƙasar da ƴan kallo sama 27,000 gaban Union Sportive de la Gendarmerie Nationale. Ƙungiyoyin biyu sun share mintoci 90 suna kaiwa juna hari, inda a minti na 40 ne mai lamba 34 Bubakar Sumane Hainekoi mai lakanin suna Deko na ƙungiyar ESGN ya kai ƙwallo raga, amma a mintuna na 73 ne AS Adwan ta custom ta samu gun daga kai sai mai tsaron gida da Isa Musi Isa da ke bugawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Niger Mena National ya ci. Alƙalin wasannin ƙwallon ƙafa da ke ƙarƙashin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA Muhammad Ali ne ya jagoranci wannan wasar. Haka aka ci gaba har mintuna na 90, daga nan sai bugun daga kai sai mai tsaron gida, inda AS Adwan ta custom ta yi nasara da ci 4-3 gaban Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, inda ta lashe kofi da shugaban ƙasar Niger da kansa ya miƙa musu da tsabar kuɗi miliyan 0.20, yayin da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta samu miliyan 5 na sefa. A wasannin kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na mata kuwa, ƙasar Morocco mai masaukin baki ce ta gwabcikewa ƙasar Najeriya da ke riƙe da wannan kamben da ci 4-3 a bugun daga kai sai mai tsaron gida a jiya, bayan ƙungiyoyin biyu sun share mintoci 120 suna bugawa kuma aka tsaya 1-1. ƴan Najeriya sun kammala wasar su 9 ne daga cikin 11 da suka soma karawar wannan ko, bayan jan kati guda 2 da aka ba Hadimatu Ayinde mai bugawa tsakiya wa club din FK Minsk a ƙasa Belarus da aka kura saboda mugunyar wasa minti na 48. Sai Rashidat Aji Bade mai cin ƙwallaye ta Atletico de Madrid da aka kura a minti na 71 da soma buga wasar. So dai Super Falcons din na Najeriya sun fice a wannan wasar a kusa da na ƙarshe, alhaliku har so 3-5 da juna suna lashe wannan kofi a can baya na nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na mata. Ƙasar Afirka ta Kudu ce za ta kara da Morocco mai masaukin baki a ranar 23 ga watan nan da muke ciki na Yuli shekara ta 2022 ne za a yi karin ƙarshe tsakanin ƙungiyoyin guda 2, Morocco da Afirka ta Kudu. Gabanin haka ƙasar Zambia da ta sha kashi 1-0 a hannun Afirka ta Kudu a wasan kusa na ƙarshe za ta kara da Najeriya domin neman matsayi na 4. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.